My pretty little darling, please come home to me. Angelita, I saw you with a fellow and I dread don't like that idea. Angelita, you told me that you love me and no one else above me. Angelita, you took all my money and tell me how much you love me. Angelita, you know that I love you, but you still go away. Come back, each and every day. Da 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 da